Misauraro sunana Yusuf Ladabu Ismail akan mita 88.5 a zangon FM a dangane da rahoton nan da tun shekaran jiya muka faro shi na yanda ake zargin cewar wato ana bada dalilin waɗanda ake zargi da manyan laifuffuka kuma a kananan kotuna. Misauraro na da mu a jiya gwamnatin jihar Kano ta bakin kwamishinan shari'a sun ayyana cewar wato case diary ne ko kuma kundin bincike ne baya zuwa hannun su akan lokaci kuma kundin binciken nan daga hannun yan sanda yake tahowa a daidai wannan lokaci muna tare da mai magana da wato na iya samun mai magana da yawun su rundunar yan sandan Kano ta wayar salula wato SP Abdullahi Haruna Kiyawa. SP, ga wannan batu da ake cewar ana sakin ko ana bada bailin mutanen da ake zargi da manyan laifuka a kananan kotuna sakamakon kundin bincike baya isowa da wuri kuma an ce kundin binciken nan a hannun yan sanda yake, menene yake hana wannan kundin bincike isowa akan lokaci?
To alhamdulillahi, kamar yadda ka tambaya, kamar yadda yake a sashe na 4 na dokar aikin yan sanda ta 2020 wato Police Act, aikin mu shine kare lafiya da dukiyar al'umma. Haka zalika a wannan sabuwar doka da ta zo ta ACJL alhamdulillahi, rundunar sanda ta kasar rashin jihar Kano tana yi abin da ya kamata. Na yi mamaki ma wannan tambaya da kai mu, saboda gaba daya duk wani korafi da kaga yanzu mun gurfanar da shi a gaban kotu waɗanda kake magana akan su, sai mun tabbatar da mu gudanar da bincike, kuma kundin binciken mun dauke shi mun dangana da ma'aikatar shari'a wanda ita muke bawa, sai ta ba da shawara akan abin da ya kamata ba kafin mu gurfanar a gaban kotu tare da kundin binciken. Duka waɗannan korafe-korafe da kake gani, muna tabbatar da cewa mun kammala bincike, mun tattara kundin binciken gaba daya, muke gurfanarwa a gaban kotu. To wannan dai abu da kake faɗa ta bangaren yan sanda, suna yin abin da ya kamata kuma suna tabbatar da haka din.
Wato a da na ga kuna kai masu waɗanda ake zargi da laifi, kuna kai su kotu ne da takarda ta FIR wadda ake kira kunshin tuhuma. To yanzu kuna haɗawa har shi wannan kundin binciken ku haɗa da FIR ɗin ku kai kotu, ko kuwa iya FIR ɗin kawai kuke kaiwa?
Ai, ba ma kafin ka zo kan FIR din ma, tun ma kafin a zo ga FIR din, idan an tattara binciken gaba ɗaya an kammala shi, ba mu ne ma muke fadar kotun da za a kai ba, ma'aikatar shari'a muke tattara kundin binciken mu ba ta, wanda kuma daga nan ne za ta ga abin da ya kamata ta ba da shawarwari da kuma tuhumar da ya kamata, wanda sai mu ɗauki kundin binciken da ita wannan takarda ta mu ta gabatar da ƙara gaba ɗaya mu haɗa mu miƙa gaban kotu. To wannan dai mu aikin mu kenan, kuma hakan muke a kowane lokaci.
Ma'ana yanzu kenan idan kun ɗauki wanda ake zargi ma ba direct kuke kai shi kotu ba, sai kun fara kai shi wani guri daga can kuma shine za a ce ga kotun da ya kamata a kai shi?
Ba me wanda ake tuhuma ba, abin da yake nuna maka idan an kammala bincike,
na'am,
akan ɗauki kundin binciken ba wai tare da mai laifi ba, mai laifi yana hannu, sai mu ɗauki kundin bincike mu kai shi ma'aikatar shari'a. Ita kuma ma'aikatar shari'a wato DPP sukan duba complete komai da komai a wannan bangare na DPP, su ga abin da ya kamata da shawarwari na tuhumar da ya kamata, wanda kafin ma mu kai sai mun kammala binciken gaba daya, wanda mun kammala ne kuma suna ba da shawara sai mu rubuta mu gurfanar a gaban kotu. Babu tsaiko ta bangaren yan sanda game da abin da ya hada da miƙa kundin bincike lokacin da ake gurfanar da laifi a gaban kotu.
Wato wannan matsala da ake samu ta bayar da bailin manyan laifuka a kananan kotuna da ake cewa ta ziyari ne bai iso ba, ba daga bangaren ko wannan matsala take ba?
Ba daga bangaren ba ne, hasali ma mun ɗauki abu ma mun tattara gaba ɗaya ma mun kai can kowane lokaci.
Mai sauraro SP Abdullahi Haruna Kiyawa kenan aka saurara, ni kuma sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon